العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai da yasa ke hada mu irin wannan rana ta Litinin yau ina zaton 24 ga watan Al-Muharram hijira manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina 1436 wanda kuma ya dace da 17 ga watan 11 miladiya 2014 muna cikin wannan littafi namu mai tarin albarka nabiyur rahma siratun wa durusun wa ibar wanda wannan shine darasin mu insha Allah ta'ala na 19 mun kammala bayani dangane da abin da ya shafi tafiya wacce manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya zo a Taif domin ya da kalmar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yi wa mutane tayin shiga addinin musulunci yau za mu tashi al-isra'u wal-mi'raj ma'ana isra'i da mi'raji kamar yadda muka gani ayatul qur'ani ta yi bayani karara na shi isra'i din an fayyace ambatansa shi kuma mi'raji bai zo a cikin al-qur'ani ba sai a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama malamai sun yi sabani yaushe ne Isra'i da Mi'raji suka kasance akwai maganganu masu yawa wajen maganganu 6 to amma dai abin da ya fi kusa ga daidai ko dai Isra'i ya kasance shekara ta 10 ma'ana ya zama soran hijira shekara 1 da wata 16 kafin hijira ko kuma sauran shekara 1 a hijira ko kuma sauran shekara 1 da wata 12 wannan shine abubuwan da malamai suka ambata domin duk malaman sirra sun hado akan cewa sai da aka yi Isra'i da Mi'raji aka farlanta sallar farilla nana Khadija radiyallahu ta'ala anha ta rasu a cikin watan Ramadan kamar yadda muka ambata rana ita yau a shekara ta 10 kuma ba a farlanta sallah ba a lokacin da take raye to kuma kenan ba ai Isra'i da Mi'raji tana raye ba sai bayan wafatin ta kamar yadda bayani ya gabata to malamai sun ce akwai hikimomi masu yawa wanda Allah subhanahu wataala ya sanya ya farlanta Isra'i da Mi'raji manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya fuskanci kalubale ya fuskanci barazana ya fuskanci takurawa da tsangwama a zaman sa na Makka to tunda shine Allah subhanahu wataala ya dora mu wannan nauyi na gaba daya akwai bukatun sai an yi training din sa training ba na wasa ba domin daga cikin baiwa da Allah ya madan adam baka da wata halittar Allah da Allah ya shirya mata wata halitta ta mamaki kamar dan adam kuma musamman shi zuciyar dan adam din malaman tafsiri suna cewa idan muka duba suratul shams ita ce sura wadda Allah ya rantsuwa mafi tsawo wash-shamsi waduhaha wal-qamari idza talaha wan-nahari idza jallaha wal-layli idza yaghshaha was-sama'i wama banaha hadda zuwa ƙarshe Allah sai ce wa nafsin wa ma sawaha duk abin da Allah ya jera anan sai da aka yi masa alif da lam wash-shamsi wal-qamari duk amma sai aka ce wa nafsin saboda Allah shi ya san abin da ya dunkule a jikin shi adin dan adam da kake gani kai kanka baka iya sanin shi kuma shi ma bai iya sanin kansa baka da abin da shi yasa ba tsarin tarbiyya ba a so kafe zafi tattare da waɗanda kake wa tarbiyya in ka zafafa su kai zafi to yadda ka san kofin silver in ka tuka shi da ruwan zafi baka iya rike shi in ba shi da mariga to kun ba a so mutane su sanye idan ka zuga mutane da yawa to zuciyar za ta karbi zugar sai su yi balla to idan kuma ka sanye da su da yawa sai su zama tabo-tabo to kun ba a san haka sai dai ya zama kalaran ka da hannu to dan adam yana karban training da yawa annabawa idan Allah ya so dora musu muhimma musamman wa'annan manyan annabawa ul azam zaga Allah sai ya ba su wani training na musamman ku duba annabi Ibrahim Allah yake cewa kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin Allah ya nuna masa katafaren mulki zuzzurfan mulki na cikin sammai da ƙasa domin ya zama wanda yake mai sakanka cewa baya jin tsoro ko shakkun wani abu Adam Musa alaihi salam lokacin da Allah subhanahu wataala ya kaddara abin da ya faru ne ya kashe kifti kun ga Allah yake cewa fa kharaja minha khaifan yataraqqab ya fita daga binnin Misra yana jin tsoro yana ta kafa kafa domin ya san idan aka kama shi ba za a yi masa mai kyau ba to shikenan yanzu gashi ya je an ba shi risala ana so a turo shi zuwa Fir'auna kaga yana bukatar training to shi yasa malaman tafsiri suka ce da Allah ya ba shi wannan sandar bai san me take dauke da shi ba yana cikin tafiya aka ce jefar da ita yana jefar da ita kawai sai ya ga wagegen maciji ya bude bakinsa kamar da Ibn Kathir yake cewa idan ta dumfari dutse komai girmansa sai ta takumo shi ta tabke shi sai ka ji kakakaka kawai da ta fadawa cikin cikinta ta kama wannan abun ta lagutse ta kama wannan abu ta lakume shi kuma tana wannan halin aka ce ya kama ta kaga ba zabi dole sai ya kama ta to yanzu anan ana training din sa zuciyarsa ta samu karfi idan yaje ga Fir'auna gashi kaman dan tsako wanda ya jure ma wannan macijiya duk da irin wannan abubuwa na tsoro abubuwan tashin hankali dutse ta mai da shi kaman dan chocolate ko kaman wani gayan fura kuma har ka rike ta to wannan adam da zaka tunkara kuma ya zama ya baka tsoro to shi yasa kake ganin hatta abin da shafi jami'an tsaro ana yi musu training yadda tsoro zai tafi daga cikin zukatansu yanzu misali don Allah da za a ce soja dan atlare ko dan tanka shikenan sai ya ganku da kulake da sanduna wai za a tafi fada ko ga sai ya tada riya ba kun ga zai ta dariya ya zo na kayan fada ne wanda yake da atilare ko tanka ya ganka da dan kulki da ya kokara kaga tausayi ma kawai kake bashi wannan kawai bata lokaci kake saboda shi ruwan da ya ratso yafi wannan yana ganin ka dan abin tausayi shi yasa kake gani yanzu hatta America da Turai duk wani soja da ya balahira a yaki ba sa bari ya zauna cikin gari idan ya gama wannan sai a kai irin su can bayan gari sai a killace su saboda idan suka zauna suka cakudu da mutane za a yi banna zukatun sun riga sun dake sun kikashi ba sa tsoro ba sa tausayi saboda zuciyar haka ta samu wannan training din to saboda ka annabawa saboda ka tafaran abubuwa da Allah zai ba su to sai an je an yi training din su yadda za su ga duk wani abu mai ban tsoron dan adam kawai abin tausayi da yanzu misali ya zo a hadisin wahayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibril rabin fuffuken sa ga baki daya ya make duniyar nan rabin fuffuke to da yayi mi'raji sai ya ga mala'ikan gabake daya akan sirrul muntaha ya kirga fuffuke 600 gashi ne da kasa agwagwa tayi wanka tara dan giggira fuffukanta to yanzu a ce rabin fuffuken sa ya make duniya gabake daya gashi a can dan zuzo dan kankane don Allah me zai ba shi tsoro idan ya dawo duk wani abu wanda yake na barazana a da zai ga cewa kai ba komai bane ba to shi yasa Allah yake cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan min masjidil harami ila masjidil aqsa alladhi barakana hawlahu sayti linuriyahu min ayatina saboda mu nuna masa wasu irin ayoyi ma'ana yanzu zai dawo ya ci damara duk wani mutumin da yake masa barazana zai ga cewa kai abin tausayi ne ba ya jin tsoron sa kuma yanzu to saboda haka za a shiga wato wani abin nan ma'araka kun ga duk zaman da akai maka ba ai yaki ba ba ai yaki ba to amma yanzu daf yake da hijira ya je a tunkari gumurzu kaga ashe akwai bukatar sai an yi training yanzu na tabbatar da cewa kila kai mazaunin gari haka baka saba da harkar roba kila aka maka kifi tarwada tato da ka kama kaji yayi wul sai ka ji ka janye hannunka to amma yanzu shi wanda yake cikin ruwa yau da kullun manyan kifaye ya shako wannan ya makaro wannan ba wani abin da zai dame shi yanzu aka kawo maka hawaye ne aka ce ka mata da ta bude baki sai ka ji kai baya to amma yaron kauye saboda ya riga yake sai shake ta sai hada uku ba a hannu yaron kauye saboda shi ya saba shiga jeji ya shako gafiya ya shako kurege ya shako kaza kai kuma zakan gare da ya shigo wanda sai ai waje kadan gare saboda ba training ko a tsorace yake to amma wanda ya zama sun riga sun dake fa wani abin da bai dame su to wannan shine daga cikin hikiman da aka yi Isra'i da Mi'raji da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama amin amin to shine kitab al-Isra'u wal Mi'raj al-Isra' shine tafiyar dare malamai suna cewa wannan fi'ili yana kasancewa ruba'i yana kasancewa salasi akwai fasri bi ahlika bi qit'in min al-layl qira'an ahlus sama Nafi'u da Ibn Kathir da Abu Amr fasri bi ahlika kada wake sauran malamai fa asri bi ahlika kaga in ka ce fasri sara yasri fa asri asra yusri to wannan shine yazo shi sai aka ce asra kun ga yazo a matsayin ruba'i din to sai dai akwai malamai da suka yi ta tahlili wanda dai tunda ba darasin luga muke bara mu kyale shi kan bata lokacin mu to sannan yake cewa wal mi'raj al uruj shine daga kasa ai sama shine uruj shi kuma isra'a kamar yadda muka ce shine tafiyan dare shi yasa aka kira yaqub alaihi salam isra'il saboda tafiyan dare da yayi kamar yanda yake da mushaji malaman sirra suna fada anan ma nake cewa qabla al hijrati bi sanatin wahidatin kafin hijira da shekara daya kenan malam ya tafi akan kaulin masu cewa an yi isra'i saura wata 16 ay hijira ma'ana wata 16 wato kafin hijira ko kuma a masu cewa shekara daya ma abin da yato mun ce wato yanzu da yake cewa kafin hijira da shekara daya ma'ana masu cewa wata 16 kafin hijira kenan ko kuma mu ce masu cewa shekara daya kafin hijira afwan masu cewa shekara daya kafin hijira masala sai kalafiya wasu sun ce saura wata 12 wasu sun ce 16 wasu sun ce an fi shekara daya to amma din bit tahdid ba za ka iya cewa wancan kaulin yafi wancan karfi ba amma dai shine a yadda cewa bayan rasulullahi na Khadija akai Isra'i to yake cewa kafin hijira da shekara daya usriya bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akai tafiyar dare da manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi bi jasadihi da jikinsa bare ce alas sahih wannan abisa zance mafi inganci an yi wannan Isra'i ne bi ruhihi wa jasadihi akwai aqwal wanda suke da'ifa cewa an yi wannan Isra'i ne bi ruhihi to amma wannan magana wadda malamin faɗa idan ce sahihiyar magana an abin ya kasance da jikinsa dan wannan shi zai fi nuna karfin mu'jiza a sai an yi wannan ku duba mulamulan da aka yanka dauki daga makka zuwa baitul maqdis dauki daga nan zuwa sama ta daya abinda hadisi yake cewa tafiye shekara 500 daga nan kafin ka je sama ta daya shekara 500 akar maka Allah ba kwara 500 ba a ce da jirgin sama ba a ce da buraka ba kawai an ce shekara 500 kafin ka bula saman kaurin da sai ka irin wannan tafiyar sannan kuma ka wuce sama ta daya kafin ka je ta biyu dogo wannan tafiyar kenan mil 1000 zaka samu kafin ka je sama ta 7 kuma sai da aka wuce sama ta 7 din gabaki daya to kuma aka ce an yi wannan an dawo dumin inda manzon Allah ya kwanta bai huce ba duk an yi wannan gaba dai an gama kaga wannan shi ya nuna tsantsar mu'jiza to saboda haka nan malaike cewa wannan ya kasance bi jasadihi da jikinsa alas sahih a bisa zance mafi inganci min al masjid al haram daga masallaci mai alfarma shine masallacin makka ila baitul muqaddas ya zuwa masallaci wanda yake abun tsarkakewa kamar yanda ibn Hisham yake cewa manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama yace yana kwance yana bacci tsakanin hijr isma'il da kuma makamin ibrahim sai yaji mala'ika ya dan shuri kafarsa malaka jibrilu da ya farka daga kuma ba sai ya koma sai sake jin an shuri kafarsa kusan sau biyu ko sau uku sai ji an kama hannunsa an daga shi to shi yasa aka ce daga masallaci mai alfarma to wannan ma mas'ala ce ka lafiya wasu suna cewa a'a ai wannan tafiyar daga ɗakinsa aka yi domin akwai asar da yake nuna sai aka yaye saman ɗakina to to me yasa aka ce masallaci bi alfarma domin a cikin area harami ne gabaki daya duk area harami ana ce da shi masallaci bi alfarma domin malamai suna ta in kai sallah duk area harami zaka samu wannan lada ta sallah 200 ba sai a cikin Ka'aba kawai ba yace rakiban al-buraq yana haye akan buraga kamar yanda hadisi ya kwatanta ta cewa tafi jaki girma kuma bata karasa girman alfadari ba kuma idan ta daga kafa na farko ana cewa babu dabba mai kaifin gani irin ta inda za ta hango ba dabbar za ta iya hangowa to kuma in ta daga kafa karshen ganin ta za ta dora to wannan bi kake zato kenan har yanzu ma ba ai abu wanda zaka sai mai sauri irin ta ba ko mai rai ce amin yake ta sahabbata jibril alaihi masallatu wassalam wannan ya kasance tare da abokantakar malaika jibril tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi a wata nuskha za a ce sahibahu jibril wato malaika jibrilu ya abokance shi a wannan tafiya to in muka ce sahabata ya zama mansubun alhaliya yawa halata kaunihi musahiban lahu yace fa nazala hunaka sai manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya sauka a can a cananka ma'ana a can baitul maqdis wa salla bil anbiya imaman yayi salla da annabawa a matsayin sa na liman to yanzu wannan ya nuna cewa annabawa ba su mutu ba ko ku a'a duk an dawo musu da rayukan su kuma menene matsayin wannan sallah ta da idan an mutu duka takalif sun kare yi ko ka bari na lada ko zalimi bayan mutuwa ya riga ya gare to abinda malamai suka ce na farko wannan rayukan annabawan ne aka suranta masa kaman yanda jikunkunan su suke ba asalin jikunkunan annabawan bane dan zamu gani da yaje ya gama nau'in mutane ana musu azabobi daban-daban kun ga arna ne to amma rayukan ne su ma sai aka suranta masa kaman yanda jikunkunan su suke to wannan sallar kuma an yi ta ne domin girman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama cewa shugaban su ne a duniya da kuma lahira domin yanzu gashi a duniya ma ya jagorance su gabaki daya to balantana kuma an nufin aje lahira amin yace wa rabata al-buraqa bi halqati babil masjid sai ya daure wannan buraqa a wato ainihin zoben kofar masallaci halka wato kaman wani abu da yake zagaye akwai wata sarka wanda take tana da wani abu zagaye haka mun san dai zaka iya ganin kaman kambu to akwai ta wanda yake a jikin baitul maqdis sai ya zamo manzon Allah sallam ya daure wannan buraka anan malamai suke cewa wannan duka ishara ce da nuni cewa addinin musulunci addinin manzon Allah sallam zai mamaye ko ina duk fitsarar da yahudawa suke yi suna miƙe kafa su kashe wanda su ga dama su kashe su toza ta wanda su ga dama wallahi abu ne wanda yake insha Allah ruwa ya kusa kare wa dan kada tusa ta kusa kare wa budari dan abu ne Allah ya ba su dan lokaci su dan yi wanda daga Allah ya juyo musu da martani to shikenan magana ta riga ta kare kuma to saboda haka sai ya daure buraqan a bakin masallaci me yasa aka daure ta anan domin aikin ta ya riga ya kare aikin ta ya riga ya kare lokacin da za a yi mi'raji kuma to kaga wannan kuma Allah shine ya sanya aka yi shi yasa malamai suka ce duk abinda in ka duba Allah ya soma da tasbihi a cikin Qur'ani to ka tafarin abu za a faɗa Allah sai ce subhanallazi asra bi abdi sarki ya tabbata ga Allah da ya irin wannan tafiya ta dare da bawansa wallahi abun bakin ciki da takeici a garin nan ko wani bawan Allah da mun zauna da shi yace lokacin da yaje wani masallaci daga cikin masallatan juma'a wato shi yasa babu sharri a rayuwar dan adam da kai bid'a da yawa magabata suke cewa shedan yafi farin ciki ga kana bid'a sanba da ga kana sabo domin shi sabo ana tuba shi ko bid'a mutun yana gani cewa addini ce da aka zo ana maganin Isra'i subhanallah sai suka ambaci jagoran su cewa ai wannan tafiyar da kai da malam aka yi ta wallahi wanda yake ga min yace sai da yazo ya karta ɗakin sai ya rubuta kwanan wata ran da yaji wannan maganar bayan da ya tashi ma daga masallacin da yake sun je shi da abokin sai ce kai ko kunne na ne bai je min daidai ba dawa ake cewa manzo Allah ya sarrafa ai da malam ake cewa nas'alullahi salamata wa lafiya to wanda yafi wannan din kuma wanda yafi wayannan ka to bala zaka ina da kasar din daki in zaka ina da shi ina wasu tabajin khutba khassa wai da akai isra'in aka tafi sai suka ambaci su ma wancan bangaren nasu shugaban wai da aka tafi da manzon Allah da malaka jibril da shi aka tafi wai da aka tafi manzon Allah ya ce kai wala ni da zo geji na sai dai kai gaba wallahi wanda yake son kasa din nasa ina da shi in dai zan yi binciko shi khutba khassa sunansa wato ka tobara ta wuce ka tobara kwadan ya wuce yadda ake zato nas'alullahi salamata wa lafiya to saboda haka dai wato Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tafi da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa thumma urija bihi sannan sai akai sama da shi tilkal laila wannan daren min baitul maqdis kai cewa baitul muqaddas ko maqdis duk daya ne min baitul maqdis ila sama'i dunya daga masallaci tsarkakakken masallaci ya zuwa sama ta kusa fastaftaha lahu jibril fafutiha la malaika jibrilu sai ya nemi a bude masa sai aka bude masa na tabbatar wanda ya karanta asalin hadithin isra'i zai ga cewa lokacin da malaika jibril domin wannan ibara da malam ya ambata kusan shine siyaqin ibn qayyim a cikin zadul ma'ad kusan yace wannan shine siyaqin sa to in mutun ya karanta ta a cikin bukhari asalin hadithin zai ga cewa da malaika jibril ya zo ya nemi a bude aka ce wane ne yace jibril ne kai da wa yace ni da muhammadu ne aka ce izini aka yi masa cewa ya zo aka ce eh sannan aka bude to shi yasa kullum muke cewa ka waye da sanin sunna in ka waye da sanin sunna ba za a damfare ka ba akwai wani katafaren dan bid'a da naji wasu shekaru kuma yana nan a raye sai yake maganan cewa sun je bila shi da wayansu mutane yace to da muka je sai ambaci motar wani babban mutum yace ana zuwa kawai dama da aka waye a gaba abinci ka suwaye baye ba kawai da dai aka ga waye kawai sai aka ce a wuce kawai da an zo an ga waye sai a ce a wuce yace to haka su ma tsarin su yake in dai kai mabiyin wani dai ba maganar bincike tunda wani kake bi kawai da an zo lahira sai a ce a wuce kaga na abin da yake so ya gina mutane akan rubabbiyar aqidar sa kaga to shikin da sai ka musu hadisin miraji to yanzu kenan matsayin sa har ya wuce na manzon sallallahu yanzu ga malaika jibril kusun da guda ya kamata misali inda irin tunanin sa da aka tambaye jibril kai da waye yace annabi muhammad kawai sai a ce a wuce sai da aka tambaya cewa aika masa akai yazo aka ce isa na aka bude haka akai sama ta daya ta biyu har ta bakwai haka akai to ashe kaga kenan zancan a ce wai in kai mabiyin wane ne shikenan sai a zo a ce a wuce wannan hadisin ma zai kare ta ma kai tsaye Allah ya samu dace amin amin yace fara'ahu nalika adam abal bashar anan sai ga annabi adam wanda shine baban yan adam gabaki daya to abin da ya kamata mu fahimta kafin mu shiga wannan annabawa da aka gani wannan sama ta daya sama ta biyu ta uku har ta bakwai ba wai yana nuna matakan darajar annabawan bane ba haka bane ba domin za mu kul azmin ar-rusul mun sani guda biyar ne to amma zaka iya ganin cewa yanzu kamar zamu ga annabi harun yana wajen sama ta biyar kamar yadda zamu gani a lokacin kuma zamu ga akwai wasu daga cikin annabawan su kuma suna wajen sama ta hudu kuma sun fi shi matsayi da daraja to saboda haka wannan ba wai tartibin darajar su bane ba a'a wata hikima ce wanda Allah shi ya san me yasa yasa annabi wani a sama ta kaza annabi wani sama ta kaza annabi wani sama ta kaza Allah shi ya san wannan hikimomin yace sai ga annabi adam abul bashar fa sallama alai sai ya sallama gare shi farahaba bihi sai ya masa lalai maraba wa radda alayhi salam kuma sai ya mayar masa da sallama wa aqarra bi nubuwwatihi kuma ya tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa arahu Allahu arwah as-su'ada Allah sai ya nuna wa manzo sallallahu alaihi wasallam rawukan yan aljanna gabaki dayan su an yaminihi adama da annabi adam wa arwah al-ashqiya da kuma rayukan yan wuta an yasarihi a bangaren hagun sa yazo wannan hadisi sai wa annabi adam alaihi salam idan ya duba hannun dama ya ga bayi na kware da suka bi Allah daga cikin zuriyar sa sai ya farin ciki idan ya duba hagu gare shi kangararru kuma sai ya ji ransa ya soso to kun ga anan ma aka ce an nuna masa kaga rayukan aka nuna masa tare da cewa wa'ansun su ma kila basu zo ba wasun su ma kila ba har yanzu na ma kila basu zo ba domin nan gaba Allah zai wa'ansu mutane to amma saboda Allah ya riga ya gama hukunci sun horata kure kawai yan nan suna nan wajen yan nan suna nan wajen Allah ya lullube mu da rahama sarjin kansa yace thumma urija bihi ila sama'i thalitha sannan sai akai sama da shi zuwa sama ta uku fastaftaha lahu to anan ma yace wa thumma araja bihi muna nufin malaika jibrilu to sai zan fastaftaha koko thumma urija bihi sai zama fastaftaha to sai akai sama da shi zuwa sama ta biyu sai aka nemi a bude sama ta biyu ko sai a saniya sai aka nemi a bude fara'a fiha yahya ibn zakariya wa isa ibn maryam a sama ta biyu sai ya ga annabi yahya dan zakariya da annabi isa alayhi salam dan nana maryam to yanzu idan muka duba annabi isa alayhi salam dai daga cikin ulul azmi ne yanzu gashi a sama ta biyu kaga ba a magan shi a ta uku ko ainifin ta hudu ko ta biyar ba yanzu gashi a sama ta biyu inda tartibin darajojin ne to misali aka ce Ibrahim alayhi salam a sama ta bakwai to sai a ce annabi Musa a sama ta shida sannan sai a ce to ko annabi Isa ko annabi Nuhu ɗayan su a sama ta biyar ta biyar ɗaya a ta hudu domin ittifaqin ahlus sunna manzo sallam shine lambar farko sai annabi Ibrahim alaihi salam sai annabi Musa wannan uku haka ake jera su to sai sabanin malamai shin wa za a gabatar Nuhu ko kuma ainihin annabi Isa wasu gabatar da annabi Isa wasu annabi Nuhu to idan muka duba gaba ɗaya ba annabi Nuhu ba a cikin wannan tsari kwata-kwata a cikin wannan wanda aka gani babu annabi Nuhu alaihi salam ba a ciki abinda zai nuna mana ba an ambata bane domin tartibin ambatan cewa wanda aka gani anan su suka fi daraja ainihin ta kololuwa kun ga annabi Isa alaihi salam manzo Allah yake cewa duk dan adam da Allah ya ban kasa ko dai ya taba sabo ko ya taba tunanin yayi sabo amma banda annabi Isa to amma kuma yanzu kaga gashi a cikin sama ta biyu yake cewa falaqiyahuma wa sallama alaihima sai ya halu da su sai yayi masa sallama farada alaihi sai suka mayar masa da sallama wa rahaba bihi sai suka yi masa lalima raba wa aqarra bi nubuwwatihi kuma suka tabbatar da annabtarsa thumma urija bihi ila sama'i thalitha sannan sai akai sama da shi zuwa sama ta uku fara'a fiha yusuf sai ya ga annabi yusuf a sama ta uku fa sallama alai yayi masa sallama faradda alaihi sai ya mayar masa da sallama wa rahaba bihi yayi masa lalai maraba wa qarra bi nubuwwatihi shi ma ya tabbatar da annabtarsa thumma urija bihi ila sama'ir rabi'a sannan sai aka taka da shi zuwa sama ta hudu fara'a fiha idris sai ya ga annabi idris alaihi salam fa sallama alai shi ma sai ya masa sallama faradda alaihi sai ya mayar masa da sallama wa rahaba bihi sai kuma wato ainihin shi ma ya masa lalai maraba wa qarra bi nubuwwatihi shi ma ya tabbatar da annabta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma urija bihi ila sama'il khamisa sannan sai aka taka da shi zuwa sama ta biyar fara'a fiha harun ibn imran sai ga harun dan imran a sama ta biyar fa sallama alai sai ya masa sallama faradda alaihi sai mayar masa da sallama wa rahaba bihi yayi masa lalai maraba wa qarra bi nubuwwatihi shi ma ya tabbatar da annabtarsa thumma urija bihi ila sama'i sadisa sannan sai aka taka da shi zuwa sama ta shida falqiya fiha musa bin imran sai ya rada nabi ya nabi musa dan imran fa sallama alai shi ma sai ya masa sallama faradda alaihi sai ya mayar masa da sallama wa rahaba bihi yayi masa lalimara ba wa aqarra bi nubuwwatihi kuma sima sai ya tabbatar da annabtarsa. Yanzu idan muka duba wannan tsari yana nuna mana irin yanda zamantakewa ya kamata kasance, yi wa juna sallama da yi wa juna lalimara ba, wanda wannan Hausa suke ta shimfida fuska ta fi shimfida tabarma. Duk lokacin da kai mutum shimfida fuska, to zai ga cewa in akwai tabarma ma za ka yi shimfida masa. Amma duk lokacin da ya zama ka yi shimfida wa mutum fuska, alama ce ta cewa in akwai tabarma ma ba za ka shimfida masa ba. To saboda haka kenan sallama ita ce gaisuwa hatta a cikin aljanna, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Sannan kuma Allah subhanahu wataala yana ambato a cikin aljanna salamun alaikum bima sabartum. To saboda haka kenan ashe wannan ya kamata ya zama shine abinda zamu dinga jiyar da juna ko da yaushe. Yace falamma jawazahu baka Musa, yayin da manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya wuce annabi Musa alaihi salam, sai annabi Musa ya kuka. Faqila la, sai aka ce da shi ma yubkika, me yasa ka kuka? Kaga anan shi yasa al'amura al-ghaibiyat sai dai kai shiru. Aka ce wa qila lahu, waye masa maganar? Kaga dai ba garin mutane bane balantana. Aka ce ai a majalisa ake, sai abokan zama suka ce masa kaza, kuma shi kada aka ce an gane. Waye ya tambaye shi? Mala'ika ne, waye Allah shi ya sani. Tunda ba a so mu san waye ya tambayar, kaga anan ba a faɗa mana kowa ne ne ba, kawai sai aka ce faqila ma yubkika, me yasa ka kuka? Faqala, sai ya ce abki, ina yin kuka ne, li'anna gulaman, domin wani matashi, bu'itha min ba'di, an aiko shi bayana, yadkhulul jannata min ummati akthar mimma yadkhuluha min ummati, zai shiga aljanna a cikin al'ummar su sama da abinda zai shiga daga cikin tawo al'ummar. To saboda kun ga annabi Musa alaihi salatu wassalam, ko kuma kace annabawa gabaki daya, za a nuna maka cewa kishin al'umma su suke, kowa bai san ya kebance kansa da alkhairi shi kadai. Kaga sabanin shugabanci wanda yake maddi, wanda yake zaka iya cewa shugabanci na san kai, ka samu dan tsako, samu ka gidangi, su duk lokacin da alkhairi yazo so suke, yadda ya same su to kuma din ya samu, wato ainihin sauran mabiya gabaki daya. Annabi Musa alaihi salam ba wai kawai yana kishin wannan daraja ta manzo Allah ta fita sa ba, dama abu ne musallam, kowa ya riga ya sallama. To amma in aka duba shekara dubu nawa tsakanin su, kuma a ce al'umman manzon Allah za ta shiga aljanna ninkin baninki akan ta Annabi Musa, ma'ana kamar shi yana ganin kan ba bai wasu ayyuka sosai ba, bai taka rawa ba sosai, da gashi da za a ce al'ummarsa ba ta kai yawa ba irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda za ta shiga aljanna. Wannan falla ce daga Allah subhanahu wataala. Yakida thumma urija bihi ila as-sama'i as-sabi'a, sannan sai aka taka da shi zuwa sama ta bakwai. Falaqiya fiha ibrahima alayhi salam, sai yaga abul anbiya annabi ibrahim alayhi salam, fa sallama alai, sai ya sallama gare shi, faradda alayhi salam, shi ma sai ya mayar masa da sallama, wa rahaba bihi ila lay maraba da shi, wa aqarra bi nubuwwatihi, shi ma ya tabbatar da annabtarsa. Iga kan hadisin miraji ya ce lalay maraba da da wanda yake annabi, domin kun ga shine mahaifin isma'il alayhi salam, manzo Allah kuma daga san annabi isma'il yake. Saboda kenan ibrahim alayhi salam kaka ne na saman sama sama a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi sai an bace shi a matsayin da. To wannan yana nuna mana ainihin shi ma ka ta fara matsayi na Ibrahim alayhi salam, wanda mun ci shine annabi lamba ta biyu. Ibn Taymiyyah a cikin littafinsa As-Siyasatu Shar'iyya ya kawo wani athar cewa Allah yake cewa Ibrahim alayhi salam, ka san abin da yasa na rike ka ba da dai? Yace a'a. Yace saboda bayarwa ta fi maka dadi sama da karba. Wale mutum, to tambaye kanka in tambaye kaina, shi yasa manzo Allah ya woshi wa man'in wahat, kankamo ganyen rogo, in ya samu ta shiga ajihunsa ba za ta fito ba, kuma da ganka sai ma haka. Nasal Allah salamatu wal afiya. To saboda haka ashe kenan kyauta da bayarwa da taimako ba karamin matsayi ke ba mutum a wajen Allah ba, ko ba komai kamar yadda muka shaji malaman sirra suna fada, kuma yadda Qur'ani ma ya fada, idan bako ya zo sai yake mai dansa dan marage, kai ku dan Allah zakara nawa kai kawo bako, karshe ma an dafa zakaran an gyara, ka gyara zama sai ka ji an sallama, sai a tura shi karkashin gado, sai ka fito kun gama, sannan kuma shi ke sai a jawo. To kaga ashe shattana ma baina sarawa surayya, zirarra ku bi ta idisa da kasa. wallahi irin wayannan bayin Allah da kake ganin Allah ya ba su ni'ima da daraja abinda suka yi ko ka nufin kwatantawa abin ba zai yi ba yanzu a ce ma ka samu 100 kullun ka ba da 30 kai ai sai irin sati mutai a 100 ka ba 30 ma'ana idan 300 ta shigo 30 za a ba da saboda Allah misali kai wane mutum sai a hankali mu dai mun san dadin tarawar da karbar Allah ya sa mu dace yace thumma rufi'a ila sidratil muntaha sannan sai aka daukaka shi ya zuwa magariyar tukewa kun ga anan idan muka duba abin tarin yanzu fa an wuce magana sama ta bakwai an wuce sama ta bakwai wanda kullun kaman yanda muke fada hadithin miraji kawai da yan bid'a za su yi ba kansu insafi sun san cewa Allah shi da kansa yayi nassi manzon Allah ya faɗa Allah a sama yake kamar yanda zamu gani kun Bukhari ne kowa yana karanta shi in aka ce Allah yana san ba wanda yace Allah yana cikin sama ta 1 ko sama ta 7 domin Allah tunda shine akbar shine akbaru min kulli shay sammai da kasai ba su kai girman Allah ba qadaran wa zatan wa makana wace sama ce za ta iya rutsa Allah subhanahu wataala babu ita to saboda haka ashe idan an ce Allah yana sama saman sammai bakwai yake magana saman sammai bakwai Allah shine sammai a can ba wani wanda zai ce maka saman sammai bakwai menene kamar yanda zamu gani insha Allah hadisi zai ambata mana amin yace to sai aka daga shi zuwa magariyar tukewa me yasa aka ce da ita magariyar tukewa domin duk wata halittar Allah anan za ta tsaya ba wanda yake sai tsallaka na shekar san Jibril alaihi salam iya nan ne wama minna illa lahu maqamu ma'lum babu wani a cikin face yana da wani matsayi wanda yake sananne daga nan bai iya tsallakawa yace fa idza nabquha mithlu qilal hajar sai ga ƴaƴanta yanda ka san tulunan hajar qilal jam'i ne na qulla al-qulla shine tulu hajar wani yanki daga cikin garuruwan Larabawa wanda suke da tuluna irin dima diman tuluna wasu malamai suna ambata cewa duka irin wannan abubuwa ana buga wa mutane misali da irin abubuwan da hankalinsu zai iya fahimta domin kila da za a buga misali da abin da yafi wannan tulunan girma to wani bai gani ba to Larabawa a wannan yanki babu wani abu wanda zaka ce dindime me shirgege kamar irin wayannan tulunan to aka ambata cewa ƴaƴanta kaman tulunan hajar wa idza waraquha kuma sai ga ganyayenta mithlu adhanil fiyala kai ka ce kunnuwan giwa saboda haka kenan ganyayenta yadda ka san kunnuwan giwa thumma ghashiyaha firashun min dhahab sannan sai ga wata shimfida ta zinari ta lullube ta wa nurin wa alwan da wani irin haske da waɗansu irin abubuwa kala-kala manzo Allah yake faɗan wannan kaga da yace wa nurin abin da ba zai iya misaltuwa ba kawai sai yace wani irin haske at-takiru hunali ta'zim hasken da Allah kawai ya san iyakar shi wa alwanin abubuwa kala-kala-kala yanzu abinda zamu ce wannan masal ala zaka iya ganin abubuwa wanda zaka ga kaman wata abin nan yanzu in kasashe inda suka ci gaba in ana tallan wasu abubuwa zaga wata fitila kaga falau ta koma koriya ta koma ja kaga kaloli wajen goma da sun hadu a jikinta kala kala baka iya ce mata koriya fato baka iya ce abula baka iya ce wa kaza haka zaka dinga ganin misali irin wayannan abubuwa kama ka sa iya kwatanta wani irin launi ne wannan to kaga wannan sanin dan adam ne ina ga shirin ubangijin dan adam yace fatagayyarat sai gashi wannan magariya nan take ta canza yace fama ahadun min khalqillahi babu wani daga cikin halittar Allah ya sati'u an yasifaha min husniha wanda zai iya kwatanta ta saboda tsabagen kyawunta yace thumma rufi'a lahu albaytul ma'mur sannan sai aka dauka kowa manzon sallam baytul ma'mur wa idha huwa yadkhuluhu sai gashi shi wannan daki wanda suke shigarsa kulla yawmin kowane wuni 70 alf malak malaika 70 a kullun wuni sun malaiuduna sannan ba sa dawowa dan Allah ka ce ma 70 so kwanakin shekara dan Allah nawa kenan ka ce 70 so 355 da 65 ko 66 misali kaga lissafin mai yawa to ballantana ka zo ka ce na shekara 10 70 ta shekara 10 kwanakin shekara 10 ka ce ta shekara 100 ka ce ta malala gashin tinkiya tunda Allah shine ya san tun daga ran da suka fara shiga shi yasa yace wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu kuma abinda zai tabbatar maka cewa halittun Allah Allah shi kadai ya sani akwai hadisi da manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wani mala'ika wanda tsakanin naman kunnansa da ƙarshen kafadarsa wajen tafiyar shekara 70 mala'ika guda daya kai yanzu dan Allah din banda Allah yake da hakuri yaushe za a yi shakiyanci a kwana lafiya amma ai ba Allah shakiyanci ba mutane lafiya mutun yi ma Allah fitsara karo masa kudi kamar tsoron saki Allah yace kar ka yi yace naje nayi kuma Allah ya da mutun mala'ika dai wallahi inda za a ce yanzu ya sako kafarsa nan wallahi in aka ga kafar tasa ina ga wanda ba bai shiga musulunci sai kalmar shahada saboda firgici to amma Allah ya da mutane kai ka ce ba da iko a kansu Allah ka yafe mana yace saboda haka sai gashi an dago masa wannan masallaci ya ganshi yace wa idha na'am sai yace thumma udkhila aljanna sannan sai aka shigar da manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam aljanna fa idha fiha haba'ilul lu'lu' sai gashi a cikin aljannan ga wasu igiyoyi wanda suke ainihin na lu'lu'u wa idha turabu hal misk sai gashi kasar ciki almiski ne ya inganta hadisi cewa wajen aje bulalan dan aljanna yafi duniya da abin da yake cikin ta gabaki daya wajen aje bulala shi kadai wani yazo bularabin kauye ta yamma aikin Allah yanzu idan na shiga aljanna zan iya samun gonaki in yi ta noma ce gore kana duk abin da kake so zaka samu Allah ka dusa ka san an ce man ahabba shay akthar min zikri shi abin da yake burge shi yasa muka ta fara gona to aljanna ma ga aka ce zai samu duk abin da kake so lahumma ya sha'una duk abin da kake so wallahi ina tabbatar maka idan Allah subhanahu wataala kai ka aljanna ka ce Allah a hasko min 2014 duk kullakullan da ake a Bila da wanda ake yi a Kano da wanda ake a ko'ina wallahi duk Allah sai hasko ma duk abin da ake da kashakashan da ake da zaluncin da ake da karairayin da ake da satar da ake da duk abin da ake in ka nema Allah zai nuna maka babu abin da zaka nema Allah subhanahu wataala ba zai maka ba to wannan yana nuna ai ko da bidiyo kasar da ake gani ai sai ya nuna mana haka zata yi wa dan adam ma yanzu in zai je dauko abuwa ya nado su gasar na ban mamaki gasunan yadda suke haka suke ina ga ubangijin dan adam wanda shi ba dan adam wannan basira me Allah subhanahu wataala ba zai yi ba amin yace wa urija bihi sai aka taka da shi hatta zahara har ya hauli mustawan ga wani matsayi yasma'u fihi sarifal aqlam a ciki yake jin motsin alƙaluman Allah wasu malamai suna cewa shi alƙalam da ake magana wanda hadisi yace shine farkon abinda Allah ya halitta Allah yace da shi uktub kai rubutu yace me zan rubuta aka sai ya rubuta abinda za a yi tun daga farkon duniya zuwa ƙarshen ta to wannan dama an riga an gama wannan amma su wannan alƙaluma saboda kun sani Allah subhanahu wataala na farko duk shekara Allah zai yi wa bayi budget na abinda za su yi na ayyuka da arzikin da za su samu da abinda zai same su shekara shekara za a yi budget a zo da shi ainihin a sama ta kusa a zo a wuzu a wa mutane sannan duka wasu ayyuka da aka yi na sati su kuma za a yi sama da su a je a saka file na wata wata na shekara shekara har dai mutum ya kammala ainihin rayuwarsa to saboda haka wayannan abubuwa ne wanda Allah subhanahu wataala yake rubutawa wanda suke faruwa Allah ya rubuta kaza zai faru da ta akwai rubutu na asali to sannan kuma akwai al-yawmi ko ash-shahri ko as-sanawi a rubuta yanzu misali a yau din nan za mu yi tawuni ya kare to Allah zai umarci al-qaluma su rubuta kuma dukkan abin da za a yi gobe saboda haka za su dauki aiki baki ɗin duk su rubuce abin da za a yi gobe na jibi sannan a yi budget na wata wata a yi na shekara shekara gwargwadon dai da Allah subhanahu wataala ya tsara to saboda haka lokacin da aka kai shi nan sai har yake jin motsin wato ainihin alƙaluma ma'ana an kure kenan thumma urija bihi ila al-jabbari jalla jalalu sai aka taka da shi zuwa Allah mabuwayi mai kasaita wanda yake madaukaki mai tarin girma fadana minhu sai ya kusata zuwa ga Allah subhanahu wataala hatta kana qaba qausaini aw adna, har ya zamo cewa kaman qausaini. Asali alqaus musa shine baka, wanda suka shafida sun san baka wani itace wanda ake saki biya a harba. To akwai tsarkiya, ita kuma wannan fata wacce ake tubkawa, wanda ake dora kibiya a cilla. To anan idan aka ce kausaini kaman ka ce baka biyu, to amma abinda yake na ma'ana shine an yi taglibi ne shi bakan da tsarkiya, ma'ana kaman tsakanin baka da tsarkiya. To sai aka ce kausaini baka biyu, kuma ana ce marana kamarani, rana da wata, a ce ma abin nan zuhur da asar zuhurani, a ce ma isha'i da magriba isha'ani, a ce ma uwa da uba abawani. To anan fa kana qaba qausaini, ya zamo kai ka ce baka da tsarkiya. To yanzu wannan hadisi kamar yanda zaka yi mamaki, wanda suke ƙaryata Allah subhanahu wataala yana samu da shekara, kuma sai an zo an yi wato ainihin tarurruka an karanta wannan. To amma ne ba san ya ake fassarawa ba, sai in ka ce Allah yana sama ka masa wuri, sai ka tambaye shi in yace yana ko, kuma kai ka masa wurare. In ka ce yana ko yana ka masa wurare, ka gani ka masa wurare wanda suke gidan giya, gidan mata, a cikin shadda, a bola, a kaza. In ka ce banda nan, sai mu ce to wace aya ce ta ce banda nan, wani hadisin ne ce banda nan, ba ka sai dai kawai kai ta ja inja. Saboda ka Allah subhanahu wataala abinda ya faɗa bai kamata a ce ayi ma Allah gyara ba, bai kamata a ce ayi manzon Allah gyara ba. Duk abinda kake tunani na tsarkake Allah, Allah ya fi ka sanin yadda tsarkake kansa, kuma Allah ya fi ka sanin dai kamar tsarkake Allah subhanahu wataala. Manzon Allah bai taba cewa Allah yana ko ina ba. Su kuma wanda suka fi kowa muni su ce wai Allah baya sama, baya ƙasa, baya dama, baya hagu, baya kudu, baya arewa, to yana ina? Shi yasa malaman suna suke cewa al-mu'attilu ya'budu adaman wal mujassimu ya'budu sanaman. Shi mu'attil wanda yake kore Allah baya ko ina, shi babu yake bauta mawa. Ai duk abin da kace ba sama, ba ƙasa, ba kudu, ba arewa, baya ko ina, babu shi kenan. To kenan babu kake bauta mawa. Wanda kuma yake kwatanta Allah da ziki, to shi kuma yana bautar gunki. Allah da yake ce maka yana da hannu, yana da kafa, yana da kaza, bai taba ce maka yana da hannu sai ku kafarsa take ba. To tunda ka ce Allah yana da hannu, fada min ya hannunsa yake, in ce to shikenan ka yadda yana da zati, eh to fada min yadda zati sai yake, ni kuma sai fada mai da hannunsa yake. A to ai bi fada mana ba, to sai mai fada mun ba. Shikenan magana ta gane. Ba wanda ya isa dai ya ce Allah ba shi da zati, kowa sai ya ce Allah da zati. To tambaye shi ya zatin yake, zai ce maka ban sani ba. To yadda baka san ya zatin sai yake ba, haka duk sifar da ya faɗa baka san ya take ba. Na yadda Allah da ya ce yana da kaza, amma ba san ya yake ba, ka zauna lafiya. Amma wallahi da ka shiga korewa da tawili, sai ka faɗa ramin da ba za ka iya fita ba, kuma sai ka tubuka, kuma sai ka warware. Dole sai ka tubuka, sai ka warware. Allah ya sa mu dace. Yace fadana minhu hatta kana qaba qausaini aw adna. To kuma mu gane wannan fa kana qaba qausaini ta hadisi ba ita ce kuma ta cikin sautin najmi ba. Wancan fa kana qaba qausaini annabi tsakanin manzon Allah da malaika jibrilu, fa kana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha ma kadhalu hadu mar'a wa laqad ra'ahu. Kaga malaika jibrilu ake magana, to nan ko tsakanin su da mahaliccin su ake magana. Shi yasa cikin wannan najmi ra'ahu tazo, nan kuma ra'ahu bata zo ba. Ina fata mun gane. Amin. Yake cewa fa auha ila abdihi ma auha, Allah subhanahu wataala sai yewa bawansa wahayi abin da ya masa wahayi. Kaga anan Allah da kansa bai faɗi me ya faɗa manzon Allah a wannan gabar ba, kuma shi manzon Allah bai zo ya ce ga abinda Allah ya faɗa mun ba. Fa auha ila abdihi ma auha, yayi wahayi zuwa ga bawansa abin da ya ga daman ya masa wahayi. Ma'ana wannan wani sirri ne tsakanin manzon sallam da ubangijinsa subhanahu wataala. Wa farada alayhi 50 salatan, kuma sai ya farlanta masa salloli guda 50. Faraja'a, sai ya dawo, hatta marra ala Musa, har ya shude wajen annabi Musa. Fa qala lahu, sai annabi Musa ya ce da shi, bima amaraka rabbuk, da menene ubangijinka ya umarce ka? qala bi 50 salatan sai yace ya umarce ni da salloli 50 qala sai yace inna ummataka la tutiqu dhalik al umma ka ba za ta iya yin wannan salloli guda 50 ba kun san a wata riwaya yace nazar banu isra'ila naga cewa ba za su iya ba to sai al umma ka ita ma ba za ta iya ba kace ba za su iya ba irji ila rabbik kuma zuwa ga ubangijinka fas'alhu takhfifa ka roke shi sauki li ummatika gal ummaka to ya koma ina in an ce Allah yana ko ina ba sai tambaye shi kenan take ba in an ce na kuma me ma'anin irji ila rabbik ka gani to saboda haka sai ce kuma wajen ubangijinka ka tambaye shi rangwame da sauki ga al'ummarka kaga yace li ummatika saboda ya tabbatar inda shi manzon Allah shi kadai ne zai iya amma mu ne wato ainihin raunana mu ne ba za mu iya ba to ka je ka tambayo ka roko sauki wa al'ummarka فالتفت الى جبريل سي ملائكه منذر سلم يوي وزوا ga malaika jibrilu ka annahu yastashiruhu fi dhalik kaman dai yana neman shawara sa ya kamata kenan ai haka fa ashara sayyununi an na'am in shi'ita cewa eh in ka so kai haka ba komai fa ala bihi jibril malaika jibril sai sama da shi kaga da san an kasa ita ko sai aka saki sama da shi hatta ata bihi aljabbar tabaaraka wa ta'ala har yaje wajen Allah mabuwayi wannan albarkatunsa suka yawaita yace wa huwa fi makanihi alhali shi manzon Allah yana bagira sa anan abinda malaman tafsiri suka fassara malaman hadisi suka fassara huwa fi makanihi ma'ana asalin inda ya tsaya aka bashi sallar to anan dai aka saki aje shi shine ma'anan wa huwa fi makanihi yana nan dai a bagiran sa inda dama anan aka farlanta masa salloli guda 50 malam yace hadha lafzul bukhari fi ba'd at-turuq wannan shine lafzin bukhari a cikin wasu hanyoyi na hadisin fa wada anhu asharan Allah subhanahu wa ta'ala sai sariyan masa da sallah goma thumma anzala sannan wato ainihin sai ya sauko da shi hatta marra bi Musa har ya shude ga annabi Musa fa akhbarahu sai bashi labari fa qala rji ila rabbik yace kuma zuwa ga ubangijinka fas'alhu takhfif ka roke shi sauki fa lam yazal yataraddadu bayna Musa wa bayna Allah azza wa jalla bai gushe baina kai komo tsakanin annabi Musa alaihi salam da Allah mabuwayi madaukaki hatta ja'alaha khamsan har ya mayar da sallolin suka zama biyar a can kun ga yace fawada anhu asharan akwai riwaya ta ambaci biyar 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 saboda haka wannan riwayan bata ci karo da wancan ba kawai ya jumlace zuwa biyu ne ya ambaci abinda aka sariyar ina fata mun gane fa amarahu Musa birruju Allah Musa sai ya sake umurta manzon Allah da komawa wasalit takhfif da ya roki rangwame da sauki faqala sai manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace qadis sahaytu min rabbi yace aini kam naji kunyar ubangiji na walakinni arda wa usallim ni na ga sunami kauya biyar din nan dai to ara ko ana ha maza ha mata ai aiya falamma bauda Hayna nan Musa alayhi salam yayi nisa nada munadin sai mai yekuwa yayye kuwa cewa qad amdaitu faridati saboda ka nazartar da wannan farilla tawa ma'ana duk daya ta kwafe makwafin goma idan mutun yayi wannan salloli biyar wanda Allah ya farlanta mana kaman yayi wannan 50 wa khaffaftu an ibadi kuma na saukaka wa ba'ida kun san wani abin tausayi yanzu wallahi a wajen yan bid'a akwai wata sallah da ake kira salatul isra wallahi nake ga ma sallah 50 an bi ba tsofaffi ita sai tai malam yanzu dan Allah ai wannan in ka duba wato akwai ma ganin wallahi manzon sallam ma'ana abinda kai kaga cewa ba karbo mu mun yi da sai mun yi kaga na farko akwai singaran manzon Allah akwai nuna ma Allah cewa wato kenan manzon Allah ma yayi ragwantaka sabai sun yi amma yanzu mu ne mazaje wallahi akwai waje in bid'a sunnatul salatul mi'raj wai sallar mi'raj amma mutun yayi tai sallah 50 ko dai a ce ma kai so dai a sati ko so dai a wata ko duk kullun ko duk dai daga lokaci zuwa lokaci to wallahi wannan ba lada da kawai qiyamul layl kai a matsayin koyi da manzon sallam raka'a biyu ce hudu ce takwas sai yadda Allah ya baka iko kai to wannan zaka samu lada amma wai da sunan so ma abin tambayar shin aina ma aka samu ta shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya nemi sauki Allah ya sauƙaƙa masa kuma har ya koma ga Allah wannan salloli guda biyar ake to yanzu waccan 50 din sabon wahayi aka yi aka zo aka samu ta ko koya abin yake dai kenan sannan abu na biyu ita waccan sallah 50 wa ma ya nuna mana kaifiyarta raka'a da aka ce mana misali sallah 50 shin sallah 50 ana nufin raka'a 50 zama nawa ta hiya nawa kuma ya ake yin ta ya ake rarraba ta a cikin lokutan kaga yanzu dai kai ka zo kai 50 ka buge ta a dare daya domin haka suke dare daya to sannan ita kuma wacan ba a ce maka lokaci dai za a yi ta ba wato wallahi zaka ga mutane kai baka gama ka dauki loma a baki baka hade maka yin kota farillan ma baka yi ta da kyau ba kuma kana ladabin wasu abubuwan da ba saka ba kama yi farillan mai kyau kai rawatib kuma wallahi masu irin wannan sai ka ga da kyar idan yana yin wa'ansu rawatib na bayan sallar adhuhur ko kafin ita ko dai wa'ansu nafilibili irin na azumi irin na salloli irin na kaza da wahala kaga yana yi amma yanzu an jajibo wata wato je kala an zo an manna masa yana ta yi to gaskiya in mutum yana yi a da zai istighfari ya tuba ma Allah kuma dai yana yi kuma yana kiyama laili irin ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ina ganin wannan fawaid da durusu ba za mu iya gama su ba kuma lokaci ya riga ya taho sai dai mu dakata anan sai dan Allah subhanahu wataala ya kai mu sati mai zuwa abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gara da mu daidai din wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.